Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallade da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon yaya da zango a jihar Jigawa dake arewa maso yammacin Najeriya, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya tattauna mana da manajan director na kamfanin samar da kayayyakin noma na jihar Jigawa, wato Jasco, wanda ya mana ƙarin bayani kan irin ayyukan da suke yi. Ya kuma fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Alhaji Rabiu Khalid Mai Gatari, managing director na Jigawa Agricultural Supply Company a takaice Jasco. A company ne da yake samar da kayan noma, wato company ne wanda yake na gwamnatin jihar Jigawa, wanda aka kafa shi bisa makasudin ya samar wa manoman jihar Jigawa kayayyakin noma, abin da ya hada da takin zamani, iri na gari, maganin kwari da na'urar noman ita kanta.
Kamar tarakta
da dai sauransu. Tarakta da abun da ya shafi abun sarrafa shi kansa kayan gonar, kamar irin su injin cashe shinkafa da dai sauransu.
Yaya kuke gudanar da aikace-aikacen ku tunda ga abun da gwamnati ko kuma doka ta dora muku na samar da waɗannan kayayyaki ga su manoma? Ya kuke samar da su?
To alhamdulillahi, yanzu misali idan mu dauki takin zamani shi da duk wani manomi da ka sani na ko ina, wato yana bukatar takin zamani. To takin zamanin nan kamfanin wannan yana da karfin da zai samo shi ya aje a stodin sa dan ya sayarwa manoma. Wato a takaice a jihar Jigawa muna da shaguna na saida kayan amfanin gona kamar guda 30 a takaice. Kowace karamar hukuma akwai babban shago,
ma'ana irin store din haka, rumbunan
aje kaya, store, warehouse, wanda yake kowane store akwai ma'aikatansa, akwai mai kula da shi. To kaga idan ka duba wannan a cikin stores din nan, annan muke aje takin zamanin nan, muke aje maganin kwari, muke kawo iri na gari, muke kuma kawo ɗan na'urorin noma. Idan ka ɗauki ɓangaren iri musamman, wato akwai matatar iri wacce muke da ita a birnin Kudu, shi wannan annan muke hure irinmu, muke tabbatar da cewa mun samu ingantaccen iri.
Ake tace shi,
ake sahi a 'yan ƙananan buhuna don saboda manoma su zo su saya. To haka yi muke. Idan ka ɗauki iri ɗin wannan, kaga muna sai da su irin shinkafa, su irin gero, su irin dawa, su irin wake, su irin masara da dai sauransu. Duk wannan iri tataccen iri ne na gari. Idan muka ɗauki misali kamar takin zamani, mu a Jigawa wato rani da damuna muke sai da takin zamani. Yanzu kaga idan ka duba a bana, daga rani zuwa damuna sai da muka sai trailer taki kamar trailer 330 muka rarraba a wannan shagunan namu na sai da taki da dai sauransu. Dan a bana mun samu kanmu a cikin tsadar kayayyaki. Yanzu kansa idan ka duba zaka ga a sauran kasuwanni takin nan ana sayar buhu 22,000, 23,000, kai a wani gumma har 25,000. Saboda me? Saboda wasu wato gidajen masu sarrafa taki din ba sa samun kayan abun nan. Saboda na farko dai su abun da suka samu kansu, su masu kansu masu yin takin, tsadar kayayyakin da kuma rahin shigo da kayan da ake sarrafa takin, saboda wancan yaki na Russia da Ukraine da dai sauransu ya shafi abubuwa. Kuma idan ka duba farashin dollar da dai sauransu, to shine takin yayi tsada. To amma mu a jihar Jigawa 15,500 muke sai da takin zamani.
Aikin ku duk da gwamnatin Jigawa ce ta kafa ku, amma kamar bayananka sun nuna zaman kanku kuke yi misali, kuma aikin ku shine ku wadata manoman Jigawa da wannan taki. Gashi kuma kana cewa yanzu watan ku wajen 7 tunda rani kuke rawa, tunda kuke sayar da wannan kaya, amma har yanzu dai magana ita ce takin kamar baya isar manoma musamman baya ga zancan farashin
ba. Eto mu a Jigawa alhamdulillahi kamar yanda na gaya maka mun yi tanadin takin nan mun ajje takin nan kuma muna sayarwa mutanen jihar Jigawa takin nan saboda a yanzu a takaice da zan iya gaya maka cewa a yanzu haka idan ka je kowane sto a jihar Jigawa zaka samu taki sto namu in ka je zaka samu taki kuma zaka saya abinda muka yi sai muka tsara sai muka ce karamin manomi za iya sayar masa daga 1 har zuwa guda 5
buhu biyar
matashin manomi za su iya sayar masa daga 1 zuwa har guda 20 to idan
babban manomi
ne mun bada umarnin cewa lalle shi malamin gona da kuma mai tsaren shago saboda dan karamin committee muka yi in ka zo sai an tabbatar cewa kai manomin ne to sai a tabbatar mana cewa to lalle ga wani kaza a gonarsa saboda duk ai akwai malaman gona
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Alhaji Rabiu Khalid da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Jul Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
shine